Barkanku da warhaka wa matasa shirin labar matasa ke saurare a daidai wannan lokacin tare da ni Fanta Shamsu da kuma gora ta Rabia mai Kano ya ne Rabi da dama
lahiya lau nake Fanta to yau muke zo mana da shi
to Rabi zan fara ne da jahar Agadez domin jin yadda aka gabatar da wata muhawarar jama'a kan dokokin zirga-zirga a cikin tagaitaccen rahoton mu na yau zamu gabatar muku da wata matashi na Firdausi mai aikin gyaran hutan lantarki da ƙarshe kuma sai film na wasannin motsa jiki Rabi a jahar Agadez kiyaye dokokin zirga-zirga shi ya kasance maudu'in wata muhawara da kungiyar matasan jahar suka shirya zuwa ga ƴan kabu-kabu da ƴan adaidaita sau.
Haka ne Fanta, muhawarar jama'a ce da mataimakin daraktan ƴan sanda na jahar Agadez ya gabatar. Ga rahoton da Musa Mamman ya shirya muna.
Yawan faruwar hatsaruka da cinkoson al'umma na garin Agadez na daga cikin dalilan da suka yi sanadiyar majalisar matasa ta garin Agadez shirya wannan muhawara tare da manufar mutunta dokokin zirga-zirga kan hanya. Wadal Abubakar shine shugaban majalisar.
Muni la'akari Agadez al'umma sun karu ana yawan samun haɗarurruka ababen hawa babu allunan shaida na hanyoyi haɗarurrukan da ake samu sun fi yawa ne ga matasa ƴan kabu-kabu don haka ne majalisar shawara ta matasa ta shirya wannan muhawara
matasa direbobin kabu-kabu da adaidaita na garin da suka halarci muhawarar sun bayyana gamsuwarsu
ni dai a ta fahimta na samu karuwa da yawa direban adaidaita bai san waye kamata ya huce ba bai san waye kamata ya tsaya ba
ko kuskure diya na duken a daidai kaga sai ka ga mutun ya sa kliyantan nan wurin kuma yana tahiya kuma kote
a cewar mataimakin shugaban hukumar ƴan sanda a jahar Agadez a shekarar 2021 sassan ma'aikatan sa sun lissafa faruwar hatsarukan ababen hawa 431 daga cikin su mutum 48 suka rasa rayukansu 328 sun yi rauni yayin da 203 suka kasance cikin mawuyacin hali
a jahar Difa Rabi wani matashi ya zabi fannin waƙe-waƙe domin isar da sakonni kamar na zaman lafiya da kwanciyar hankali da sauransu.
Haka ne kawali sunan shi Musa Abagana amma an fi sanin shi da Santo Boy. Ga rahoton da Gidi Abdurrahman ya shirya muna tare da shi.
Waka na yi la'akari abane da ake tura sakonni ga al'umma. Sakonni domin cuɗanya zamantakewa da zaman lafiya a cikin jihohi da ma Nijar gabaki ɗaya. Ina yin waka ta zamani rap da kuma raga. Sannu a hankali a wasu lokuta muna jin salon waƙenmu a bakin yara wanda ke nuna cewa sakon da muke son miƙawa ya kai ga inda ake so. Muna ƙoƙarin haɗa kawunan matasa. Ƙungiyoyin ba da taimako muna da buƙatar su a ayyukanmu su dafa mana domin mu kai nesa.
Fanta, a ƙarshen makon da ya gabata ne aka gudanar da wata haɗuwa ta fuskar al'adu tsakanin ɗaliban wasu makarantun biya na garin Doso da kuma ɗaliban makarantar Samsu Beri ta garin Gaya.
Haka ne Rabi an gabatar da mahawarori da dama wasannin motsin shiki da filayen rairai da kaɗe-kaɗe. Fadilalu ɗauke da rahoton.
Wata rana ce ta nishaɗi da kuma al'ada da ta soma da wani taron tattaunawa bisa maudin rashin kwanciyar hankali wata fuskar magantawa ɗaliban Gaya da na Doso kan lamarin. Mamma Kabir, wakilin harabar ilmantarwa ta gundumar Gaya.
Wannan muhawara tana cikin tsarin yaƙi da ta'addanci saboda muna nan da ƙarawa ɗalibai haske akan haɗarin faɗawa cikin wannan hanya. Ayyuka ne na cuɗanya al'adu tsakanin makarantun boko na ƙasar.
An kuma tanada wani daren wasannin gargajiya mai sanya darajantawar al'adun zabarmawa da dandawa da kuma wani taƙaitaccen wasan kwaikwayo bisa ilmantarwa mai haɗa kowane jinsi.
Ya kawo muna haske akan abubuwa da dama. Sannan muna son abun ya ci gaba.
Wannan aikin bayyana al'ada na ɗaliban Gaya da Doso ya kammala da wasar ƙwallon ƙafa tsakanin ɗaliban garuruwan biyu. Karan da ɗaliban Gaya suka ci nasara da maki 3-0.
Sai kuma takaitaccen rahoton mu na maraicen Lahadi. Rabi yau tauraruwar mu ita ce na Firdausi. Matashiya ce yar kimanin shekaru 20 wacce ta zabi fannin gyaran hutan lantarki a nan babban birnin Yamai.
Duk da ana ganin kamar wannan fannin na maza ne zalla, ga rahoton da Hawa Mamman ta shirya muna.
Nana Firdausi Salifu a anguwar aeroport ta Yamai take rayuwa tare da gamin kan mamarta ta rubuta kanta a cibiyar koyon manyan ayyuka na Tondi Gamai a shekara 2020 bayan shekara ɗaya da ɗaukar horon ta samu diplomarta.
J'aime beaucoup
Ina sha'awar katun lantarki da ake sawa cikin gine tun ina karama. Gida in wani abu ya lalace, ni nake gyara shi. Wasu ya giyoyin wuta da wayoyin fitilun lantarki. Na sa kon fitila da abin da ake jona shi a ɗakin mamata kuma suna aiki da kyau.
A ganin wanda ya ba ta horon Adamu Mamman Shamaunu Nana Firdausi ita kam tuni ma tana shirye domin aiki a cikin kowane irin kamfani
tana da guri yarinya ce mai kwazo tana son koyo tana zuwa a lokaci a duka lokacin da aka ce mata ta je ta yi aiki tana tafiya a bisa fage
tana kan horarwar aiwatawa da kai dan cika kwaraya a cibiyar kwaraya ta Jami'ar Abdulmumuni ta Yemi Nana kire nyan amsar da take tana kusantar maza ba tare da darmin kai ba
wani bi in ban gane wani abu ba ina tambayar abokanan karatu na suna kwatamta mini babu wata matsala tsakanin mu babu wani aiki da za a ce nan mace ne ko namiji kowa na iya yi in kana so duk kana iyawa haka ne
Nana Firdausi ta bar makaranta ne tana da shekara 16 da ta ga gara ta koyi sana'a dan hakan ta samu goyen bayan mahaifanta musamman ma mama tata Maryama Sumaila a wannan zabin
ina alfati da ita a koda yaushe ganin cewa ga ta ƴan mata kuma tana aiki kamar na maza ina ba ta ƙwarin gwiwa ƙwarai da gaske
goyen baya mai ƙarfi dake ƙarfafawa Nana gwiwa ga sa hazaka sosai domin ci gaba
yanzu kuma sai filin mu na wasanni motsa shiki tare da Asmana Shina
A labarin wasannin motsa jiki na wannan Lahadi za mu yi magana akan wannan zagaye na jihohi domin gado matasa ƴan wasan ƙwallon kafa masu hazaka da aka soma a ranar 23 ga watan Mars wani shiri na hukumar ƙwallon kafa ta Niger wanda za ta zagaya cikin jihohin ƙasar domin samun matasan da za su iya kasancewa tararrun ƙwallon kafan Niger a nan gaba wannan zagayen zai zo ƙarshe a ran 10 ga watan Abril a Adosu bayan ƙwallon kafa bari mu yi magana akan wasan motsa jiki mafi daraja a Niger kokowa gargajiya musamman tare da matasan ƴan kokowa na gundumar Filinge inda aka shirya musu wata kwambalar cin kofin magajin gari matasan ƴan kokowa na ƙananan hukumomi hudu na gundumar ne suka kara da juna a ranar Lahadin da ta gabata a ranar Lahadi mai zuwa 27 ga watan Mars ne za a san kowane ne zakaran wannan kwambala har ila yau a game da kokowar gargajiya munfi doso inda a yau ake kawo ƙarshen wata kwambala da ake kira kofin ministan wasannin motsa jiki an soma ta ne a ran Juma'a yayin da ƴan kokowa 16 daga jihohi 8 na Niger suka kara da juna a garin na Doso
Ana muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan ne mun gode muku da sauraron shi da kuka yi za ku iya sake sauraron shi akan lambar 3 5 kyauta tare da Airtel